أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله إذا ما تيجي بعد كرات اللي تاهم من البركة السنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونشين درس منا همسن ترين إذا ما تاشي سابم باب تفريع أبواب استفتاح الصلاة ليسن تردع باب بكانا buɗe sallah karkashin shi babu na 115 babu rafa'ul yadaini fi salah baban daga hannuwa cikin sallah rubun gushe ba dai cikin katari a cikin sahih bukhari da cikin sunan abi daud duka cikin abu sallah ce miki a cikin wannan guda biyin matukar mutun ya tsaya ya fahimce su da kyau ya aikata su zai ga sallah ta annabi kyarar kamar ana yin ta gaban shi dan saboda dukkan su sun kokarin hikaito mana musamman abin da zan mu shiga yanzu na al-Imam Abu Dawud sifatu salati ne kawai zai ka mana ni babu na wannan rafa'ul yadaini fi salat daga hannuwa cikin sallah hadisi na 717 al-Imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Hanbal haddathana Sufyan an az-Zuhri an Salim an Abihi qala yake cewa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istataha salah naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya bude sallah rafa'a yadayhi sai daga hannun shi ta yi hazi manke bai ya sai sun yi dabara da kafadin shi kenan wajen kabar harama wa iza arada an yarka haka in ya so nihin yin ruku'u zai je ruku'u shi ma zai daga hannun shi wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ruku' haka nan bayan ya dago kan shi daga ruku'u shi ma zai daga hannun shi wa qala sufyan marra sufyan a wani lokacin yake cewa iza rafa'a ra'sahu haka nan in ya dago kan shi wa aksaru ma yaqulu mafi ma kana yaqulu mafi yawancin abin da ya kasance yana cewa wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i bayan ya dago kan shi daga ruku'u yarfa'u bayna sajdatayn sai ya daga tsakanin sujada guda biyu wala anan wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i la yarfa'u bayna sajdatayn yawa ni ma nayi mamakin a ce yarfa'u bayna sajdatayn bai ya dagawa tsakanin sujada guda biyu nan gurin yake cewa mai sharhi mu sani cewa mafi yawancin sahabbai sun tahi ijma'in sa anna salat a wannan ba shi bane al-hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa garsan nafal bukhari fi hadhihi mas'ala juz'an mufrad Bukhari ya wallafa littafi guda akan wannan mas'ala rafa'ul yadayn daga hannuwa cikin sallah kuma ya hikaito magana maganganu daga Hassan da Humaid ibn Hilal da sahabbai saboda muhimmancin wannan mas'ala ta daga hannu guraren da ake daga hannu cikin sallah al-Imam al-Bukhari littafi guda yayi kanu yaf'aluna zalika yace sahabbai suna aikata haka Bukhari yake cewa walam yastasin al-Hasan ahadan Hassan bai hudda ko ɗaya ba cikin sahabbai cewa dukkansu suna daga hannunsa a wannan guraren da aka zano. Al-Imam al-Hafiz babban malamin Malikiya Ibn Abdul Barr mai at-Tamhid yace kullu marrawa anhu tarku ar-rafa'i fi ar-ruku'i war-rafa'u minhu duk wanda aka rawaito cewa ba a daga hannu ci zuwa ruku'u daga dagowa daga ruku'u rawa anhu fi'luhu illa Ibn Mas'ud an ay rubutu an rawaito cewa kuma yana aikatawa. Akwai sahabbai da dama wanda an rawaito cewa sun ce ba a yi kuma su suna yi kenan yake nuna cewa sun ce ba a yi kin ƙarya aka musu Muhammad ibn Nasr al-Marruzi yake cewa ajma'a ulama'i al-amsar ala mashru'iyyati zalika illa ahlul kufa malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ijma'i akan aikata wannan daga hannuwan nan a wajajen nan guda uku sai malaman kufa yana nahi an hanafiya ibn Abdul Barr yake cewa lam yarru ahadun an malik tarku ar-rafa'i fihi ma illa ibn al-Qasim dukkan daliban Malik babu wanda ya rawaito cewa Malik bai daga hannu zuwa ruku'u ko tasowa daga ruku'u sai Ibn al-Qasim wallazi na akhuz bihi ar-rafa'u yace Ibn Abdul Barr abinda zan mi riko da shi shine dagawar dan hadisin Ibn Umar wanda Ibn Wahab ya rawaito daga wanin shi daga Malik walam yahki Tirmizi an Malik gairu Tirmizi bai rawaito wanin shi ba daga Malik kaga nasaba ma Malik da ake rishin daga hannu zuwa ruku'u da dagowa ba haka bane Ibn al-Qasim kada ya saba ma sauran daliban Malik ya nasaba mushi rishin haka nan kin kuma ga Ibn Abdul Barr ya mushi raddi wa naqala al-Khattabi Khattabi ya cirato labari wanda Qurtubi ya bishi a cikin al-Mufhim cewa ita ce karshen magana ta Malik wa sahihu ma kuma ita ce mafi ingancin magana daga Malik cewa ana dagawa walam ara lil malikiya dalilan ala tarkihi ban gaba malikiya suna da hujja akan barin wannan dagawa wala mutamassikan illa bi qawli ibn al-Qasim, babu abun da suke ruko da shi sai magana ibn al-Qasim. Kaga wannan magana ibn Abdul Bar hoyki ma ɗan cikin gida ɗan malikiyar Raddi mai at-tamhid ne ma filmu damal ma'ani wal asanid. Wa amma al-Hanafiya yace amma Hanafiya fa awwalu su sun yi tawili ne akan ruwayan Mujahir cewa yayi sallah bayan Umar ne bai ganshi ba yana aikata haka, kuma suka bada amsa da suka cikin sanadin da Abubakar ibn Ayyash hibzin shi har da shi tayi muni a ƙarshen rayuwar shi. Muqaddara ingancin shi to ya tabbata daga Salim, ya inganta cewa har da shi ta munan Abubakar ibn Ayyash, to Salim ya rawaito shi da Nafi'u da wasansu daga gare shi da adadi mai yawa ko shi ya cancanta a bi shi game da wanda suke kada. Kuma sai yace balle ma wanda ya tabbatar shi ake tabbatar da magana shi ba wanda ya kore ba. Wannan ita ce ka'ida al-musabbitu muqaddamun 'ala an-nafi li'anna ma ahu ziyadatu ilmin. Duk wanda ya kasance tabbatar da abu yayi kuma wani ya kore, to wanda ya tabbatar shi ake dauka dan ba ƙarya zai yi ba. Wanda ya kore shine bai sani ba, amma wanda ya tabbatar kuma ba zai tabbatar da ƙarya ba. A cikin sha'anin hadisi ho ake magana ma annal jam'u bainar riwayatayn mumkin, yace dadda cewa hada tsakanin riwaya bi yana yiwa. Wa huwa yana yiwa sace suna ganin cewa ba wajibi bane wani lokaci su aikata wani lokaci su bari, wanda ke nuni akan raunin wannan abin da Bukhari ya rawaito cikin littafin nashi Rafa'ul Yadaini daga Malik cewa Ibnu Umar ya kasance idan ya ga mutun ya daga hannun shi bayan yayi ruku'u sai ya gihe shi da tsakuwa. Kuma sun yi hujja da hadisin Ibnu Mas'ud da yake cewa ya ga Annabi yana dago hannun shi lokacin da zai buɗe sallah kuma bai ƙara komawa daga bayan wannan, wanda Abu Dawuda ya huddo shi. Amma Shafi'i yayi raddin shi cewa hadisin nan bai tabbata ba. Da ya tabbata yace to zan mu dauka ma ya inganta hadisin da ya tabbatar da abin, shi ake tabbatarwa akan wanda ya kore, inji magana Shafi'i. Wasu cikin malaman hadisi sun inganta shi, sai dai sun tabbatar da shi akan cewa yana nihin kore wajibi ba kore tabbatuwar abin ba. Da Hawu yake cewa inna ma nasabal khilafu ma amma yaqulu bi wujubihi, sabanin ya kahu ne ga wanda suke cewa wajibi ne, kamar su Auza'i da wasu cikin malaman Zahiriya su da gare su wajibi ne ma. Bukhari ya ambata cewa mutum 17 daga sahabbai suka rawaito wannan daga hannun. Hakim ya ambato da Abu Qasim ibn Manda daga cikin wanda suka rawaito akwai al-ashara al-mubashiruna bil janna. Sheikhuna Abul Fadl Hafiz yace na bibici ruwayoyin nan gabaki ɗayan sa, inji Ibn Hajar daga cikin sahabbai sun kai sahabi 50 wanda suka rawaito wannan magana ta dagawa zuwa ruku'u da dagowa daga ruku'u. Yace in ya bude sallah yana daga hannun shi dalili ne akan cewa akwai kusanci tsakanin daga kabbar a wajen kabara daga ta da kuma daga hannun, ana daga a ce Allahu Akbar a yi su tare. Wa kad warada taqdimur rafi, duk da ya zo an gaba akwai inda aka gabatar da dagawa akan kabara da aka san haka in wanda Muslim ya huddo shi. Fa fi hadisul babi, a cikin hadisin baban nan rafa'a yadayhi, ya daga hannun shi sannan yayi kabara. A hadisin Malik ibn Huwairs a cikin Muslim yace yayi kabara sannan ya daga hannun shi. Hafiz ibn Hajar yake cewa a cikin muqarana da gabatarwa akan kabara da a gama ta sabani adda kai wajen malamai, mafi inganci wajen malamanmu shi dan Shafi'iyya ne, yace shine muqarana a gama kabbarak wa shartun niyya muqaranatu habi takbiratul ihrami, kabbara a gama ta da daga hannu. Wa lam ara man qala bi taqdimi takbiri ala rafi, ko rike wannan muqara dan ka tana magana ne akan shara wannan niyya ba daga hannu ba da kabbara, mun kuma na magana kabbara da daga hannu. Wai rajihul awwal hadisi wa'il, abinda ke ga rinjayar da na farko yace maga hadisin Wa'il ibn Hujr wanda yana cikin sunan Abi Dawud da muke tare da shi, da lafazin rafa'a yadayhi ma at-takbiri, yana daga hannun shi tare da kabbara tare yake daga su. Wa qadiyatul ma'iyya annahu yantahi binti ai, qadiyya tan an ce ma a kaza, yana nihin tare suke karewa, yana kare daga hannun kabbara tana karewa. Wa huwa allazi sahahahu an-Nawawi fi sharhi al-Muhazzab, shine abinda Nawawi ya ingantar a cikin al-Majmu'u sharhi al-Muhazzab. Wa naqalahu an sha'nasu Shafi, ya nikalto shi daga nassin Shafi'i, kuma shine mafi inganci a wajen Malikiyya cewa a gama su tare. Sahibul Hidayah daga cikin malaman Hanafiya yake cewa al-asahu yarfa'u thumma yukabbir, mafi inganci inji malaman Hanafiya kamar yadda Sahibul Hidayah ya kawo malamin mai ta'alimi cewa mafi inganci ya daga hannun shi haka da an yi so ya ce Allahu Akbar bayan ya dago hannun ya ajiye shi kuma haka ya tahi akai. Yace li annar rafa'u nafi sifatul kibriya ana ghairillah, dan saboda dagawar kore siffar girman kai ne ga Allah, ga girma ga wanda yake ba Allah ba. wattakbiru isbatu zalika, kuma kabbara tabbatar da haka ne. Wasabiqu yace wannafi sabiqun, korewa ita ake gabatarwa, kamar yadda yazo cikin kalmar shahada. Yace wannan kuma mabani ne akan cewa menene hikima wajen daga hannun, dan ka dauka cewa wajen hikima wajen daga hannu shine tabbatar da girma ga Allah, wanda ko wannan ba hadisi ya nuna maka balle haka rinjayar da wannan akan wancan abin, sai ya tabbata zaka kawo wannan tawili. Yace hatta yuhazi mankibaihi, har sai yazo dabura daga wannan kinshi da kafadin shi, yuqabiluhuma. Fa'ida yace lam yarid ma yadullu ala tafrika fi rafi'i bayna ar-rajul wal mar'a, a daga cewa daga hannu wajen kabar harama da za a ruku'u da an dago da ruku'u, babu hadisin da babu abin da ya tabbata cewa akwai bambanci tsakanin mace da namiji, dukkan su ɗaya ne. Duk da Hanafiya sun kawo cewa yarfa'u ar-rajulu ila al-uzni, namiji ya daga zuwa ga kunnuwan shi, wal mar'atu ila al-mankibaini, mace kuma ta daga zuwa kafadinta, li'annahu astaru laha, dan shi yahi mata sutura. Haka malaman Hanafiya suka tai hadisan duka sun tabbata, amma su irin wannan raban suka yi kan cewa namiji shi dai zai daga hannun haye kai kunne, mace kuma ta daga tsaya bakin kafada. Hafiz yake cewa Ibn Hajar ma'ana shi bayan ya abun nan ba da ma ya shara'u fi rafi'i, wa fi riwayatin lil Bukhari, a cikin riwaya ta Bukhari ce wala yaf'alu zalika fi sujud, bai ya aikata haka cikin sujada, daga hannun nan annabi bai yin shi cikin sujada, ita ce ruwaya mafi inganci, duk da akwai ruwaya da take cewa yana yi. Hadisi na 718 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Musaffa al-Himasi, haddathana Baqiya, haddathana Zubaydi an az-Zuhri an Salim an Abdullah ibn Umar, daga Abdullah dan Umar yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zuwa ga sallah, rafa'a yadayhi, sai ya daga hannun shi hatta ta kuna, sai sun kasance har zuwa mankibaihi, dabara da kafadin shi sun makabbara, sannan yayi kabbara, wahuma kazalika, suna haka nan, fayar ka'u, sannan sai yi ruku'u, summa iza arada an yarfa'a sulbahu, sannan in yana so ya dago tsatsan shi rafa'ahuma, sai ya daga su hatta ta kuna har zuwa mankibai, sai sun zo dabara da kafadin shi, summa qala, sannan yace sami Allahu liman hamiduhu wa la yarfa'u yadayhi fi sujudi, bai ya daga hannun shi cikin sujada, wa yarfa'uhuma, yana daga su fi kulli takbiratin, cikin kowace kabbara, yukabbiruha qabla ruku'i, inda zai yi kabbara kafin ruku'i, hatta tanqadi salatu, har sai sallar shi ta gare. Shine dogon bayanin da aka yi. Hadisi na 719 al-Imam yake cewa haddathana Ubaydullah ibn Umar ibn Maysarah al-Jushami, haddathana Abdul Waris ibn Sa'id, haddathana Muhammad ibn Juhada, haddathani Abdul Jabbar ibn Wa'il ibn Hujr, qala yake cewa kuntu gulaman la aqilu salata, abina kasance yaro ne ban fahimta sallan ma'aihina, fa haddathani Wa'il ibn Alqama, sai Wa'il ibn Alqama ya bani labari, fa kana iza kabbara rafa'a yadayhi, ya kasance in yayi kabbara sai ya daga hannun shi, qala sai yace summar ta hafa, sannan sai ya lulluba, summa akhadha bi shimalihi bi yaminihi, ma'ana bayan yayi kabbara hannun shi sai sa su cikin rigar shi, shine iltahafa, kenan cikin sanhi ne, summa akhadha shimalihi bi yaminihi, sannan sai ya rike hannun damar shi ida hagumkin shi, wa adkhala yadayhi fi saubi, sanya hannun shi cikin tuhashi, shine iltahafa gin, qala yake cewa fa iza arada an yarka'a, idan ya so yayi ruku'u, akhraja yadayhi, sai huddu hannun shi daga rigar nan, summa rafa'ahu, ma sai ya daga su, wa iza arada an yarfa'a ra'sahu min ar-ruku'i, in ya so ya dago kan shi daga ruku'i, rafa'a yadayhi, sai ya daga hannun shi, summa sajada, sannan ya sujada, wa wada'a wajhahu, sai ya aza huska shi baina kafaihi, tsakanin tafufukan shi, wa iza rafa'a ra'sahu min as-sujudi, ya dago kan shi daga sujada aidan kuma, rafa'a yadayhi, sai ya daga hannun shi hatta faraga min salatihi, ya gama daga sallar shi. Kaga nan gurin ya tabbatar da cewa an dago daga kai, daga sujada ma ana yi, to amma ruwayoyin da suke cewa ba a yi su suka yi inganci game da wannan. Kala Muhammad yake cewa fa zakartu zalika lil Hasan ibn Abi al-Hasan, sai na ambatar ma Hasan ibn Abi al-Hasan, shine Hasan al-Basri, fa kala sai yake cewa hiya salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yan muku, fa alahu man fa alahu, wanda aikata ya aikata, wa tarakahu man tarakahu, wanda bari ya bari. Kala Abu Dawud yake cewa rawa hazal hadis, wanda ya rawaito wannan hadisin Hammam daga Ibn Juhada, walam yadhkur ar-raf'u ma ar-rafi'in min as-sujud, amma bai ambaci ba dagowa tare da dagowa daga sujada, in za a dago daga sujada bai ambaci ba, kenan kuskure ne ambatar. Gashi Ibu Abu Dawud yana nasanta mana cewa kuskure ne ambatar abun nan na sujada. Hadisi na 720, haddathana Musaddad, haddathana Yazid ya'ni ibn Zurayh, haddathana al-Mas'udi, haddathana Abdul Jabbar ibn Wa'il, haddasani ahlul baiti an abi an daga baba yace ɗan gidanmu sun bani labari daga babana annahu haddasa mu cewa ba su labari dan yana yaro shi bai gani ba da ya girma yayin shi suke gaya mishi annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma at-takbir yana daga hannun shi tare da kabbara kenan tare yake sa Allahu akbar hadisi na 721 a ina a ni kuma na a gaba ne yake haddasana Usman ibn Abi Shayba ko ana samun sabanin gabatar da hadisi ko kuma wani guri a zinkirtar da shi bai cutarwa wannan misalin ba dai bane ba mai sharhin yayi amfani da tanuska ne daban shi yasa ai masu sharhi kahin su yi sai sun ambaci cewa da nuska ta kaza muka dogara dan kaka samu sabanin hadisi ko taqdimi ko ta'khiri ko lamba kaga kuskure ne haddathana usman ibn abi shayba akhbarana abdurrahim ibn sulaiman an al-hasan ibn ubaydullah an-nakhai an abdul jabbar ibn wa'il an abihi annahu absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ga annabi alaihi salatu wassalam hina qama ila salati lokacin da ya tashi zuwa ga sallah rafa'a yadayhi ya daga hannun shi hatta kana tabi yali mankibai sai da sai kasance dabara da kafadin shi wa haza bi ibhamaihi uzunaihi sai yayi da wannan ibhama shi manyan yatsin sai zo dabara da su kunnuwan shi summa kabbara sannan yayi kabbara hadisi ne kenan wannan yake nuna mana taujihin da al-Imam Shafi'i yayi cewa shi da ya tashi taujihin cewa sai sun kai kunnuwa ko kuma sun kai ga kafadu Shafi'i ce ai hannuwan wannan harkon hannuwan su kai zuwa ga kunnuwa in ya zo karshen shi kuma ne ya kasance ga kafada sai zaman an yi aiki da hadisan bi duka hadisi na 722 al-Imam yake cewa da sana musaddad akhbarana bishr bin al-mufaddal an asim bin kulayb an abihi an abi wa'il bin hujr yake cewa qultu nake cewa la anzuranna sai nayi duba ila salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli zuwa ga sallar annabi alaihi salatu wassalam kaka yake yin sallah kaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah eh wancan hadisin da ya wuce na 720 cewa yarfa'u yadayhi ma at-takbiri munzirinan yana ce Abdul Jabbar ibn Wa'il bai jiwo daga baban shi ba haka nan yan gidan nasu duka majhulai ne wancan wanda yake cewa haddasani ahlul baitin an abi an haddasahum to shi Abdul Jabbar in yake cewa bai ji daga baban shi ba kuma ahlul baitin in nasu duk majhulai ne ba a san ko su wane ne ba kawai dan ya ce yan gidan mu sun ce an samu mudabaka ta suna haddasana musaddad yake cewa faqala yake cewa faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fastaqbala alqibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fuskanci alqibla fakabbara yayi kabbara fa rafa'a yadayhi yayi daga hannun shi hatta hazata uzunaihi sai suka zo dabara da kunnuwan shi summa akhadha shimalahu bi yamini sannan ya dauki dama kama hannun shi da dama shi da hagun kin shi falamma dama ya kama da hagun falamma arada an yarka rafa'ahu ma yayin da so ruku sai ya daga su yana nihin rike hannu bisa kirji misal zalika kamar haka nan summa wada'a yadayhi ala rukbati sannan ya azza hannun shi bisa guyoyin shi falamma rafa'a ra'sahu min ruku'i yayin da ya dago kan shi daga ruku'i rafa'ahu ma misal zalika ya daga su irin haka nan falamma sajada yayin da ya sujada wada'a ra'sahu bi zalika almanzil ya azza kan shi a wannan guri min bayne dai tsakanin hannuwan shi hannuwan suna haka a cikin sujada sanin mu ne cewa hannuwa haka za su yi kai ya shiga tsakanin su bai yiwa kai sujada haka kuma hannuwa suna can baya a sujada hannuwanka suna haka kawuna kanka ya shiga tsakanin hannuwanka guda biyu a cikin wannan hadisin shine yake nuna mana yace summa jalasa sannan ya zamana faftara shi rijlahu lisra ya shunhuda eh kafar shi ta hagum wa wada'a yadahu lisra ya azza hannun shi na hagum ala fakhzi lisra akan cinye shi ta hagum wa hadda mirfaqahu al-ayman wa hadda sai ya rabi mirfaqahu al-ayman hadda aifas sala ya rabi mirfaqahu al-ayman murfakin shi na dama ala fakhizihi al-yumna akan cinye shi ta dama wa qabada sintaini sai ya damke yatsa guda biyu wa qabada sintaini yamke datsa yatsa guda biyu ita ce al-khinsar wal-binsar hannun dama in ka tsaya bisa sujjada wannan haka kake yi al-khinsar wal-binsar kai haka kuma kai kai haka shine yake kwatamtawa wa halaka halqatan sai yayi wani kuri kaga hannun in kai haka yayi wani kuri a haka daga tsakiya wa ra'aituhu yaqulu hakaza na ganshi yana yin haka sai yace wa halaka bishr al-ibham wal wusta bishr sai yayi kuri da ibham shi da ya tsanya ta tsakiya wannan ita ce ta tsakiya gama ta da wannan suka yi kuri wannan kuma yayi haka wa ashara bi sababa kuma yake nuni da sababa shi ya tsashe wannan manuniya حديثي نغبا نا 723 علما مكي تشه حدثنا الحسن بن علي اخبرنا ابو الوليد اخبرنا زائد عن عاصم بن كليب باسناده ومعناه قال يكي تشه فيه ا cikin حديثن ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى سي ازا هنن شي نداما اكن ظاهرن تافن شي نداما والرسغ والسائد كما يا ازا اكن رسغ كينشي مكاري تصنصيا هنن شي نان غورن شي ني الرسغ والسائد ده كما wannan kwabrin shi na hannu kenan ya aza hannun ana nihin nan gurin wajen aza hannun shi a dama ya aza shi a nan ya aza shi ya kama nan kuma sauran shi ya kama hatta nan gurin shine war rusgi was sa'id dan saboda ada fi ne akan nan gurin da yake cewa summa wada ayyada hul yusra ala zahr kafihi al yusra kuma su wa wada hu ala rusgi was sa'id kenan ada fi ne akan wada hu ala zahr kafihi al yusra shi yasa da rusugi kin da sa'ir kin suka zo duka majrurai da jarri wa rusugi wa sa'id wa qala yake cewa summa jitu ba'da zalika fi zamanin fihi bardun shadid sannan sai na zo bayan wannan bayan wani zamani mai tsawo fara'aitun nasa sai na ga mutane alaihim jullu siyab suna dukkan su ma suna tare da mafi yawaicin tuhayin su taharraku aidihim tahta siyab hannun suna motsa a kalkashin abun nan yatsun su a kalkashin tuhayin su a cikin nan mai sharhi yake cewa fihi wad'ul yumna ala al-yusra fil qiyama a cikin shi akwai cewa aza hannu dama a hagu cikin sallah wa fil babu hadisi sahal a cikin baban akwai hadisin sahal ibnu sa'ad as-sa'idi yake cewa kana nasu yi umaru an yada ar-rajulu yad al-yumna ala zira'ihi al-yusra fi sallah mutane ana umarta su yana nihin sahabbai dan shi sahabi ne mai magana mai umarta su kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ana umarta su mutun ya aza hannun shi na dama bisa hagum a cikin sallah ya aza bisa kirjin shi Abu Hazim yake cewa ban ni sanin shi sai cewa hadisin nan marfu'i ne Malik ya rawato shi cikin muwadda daga Abi Hazim bin Dinar ya kulla babi akan shi babu wad'ul yumna ala al-yusra in ja al-imam Malik a cikin muwadda yake cewa wad'ul yadaini ihdahuma ala al-ukhra fi salah in ji Malik aza hannuwa dayan su bisa dama daya cikin sallah wa qala fil babi an abdul karim yace a cikin baban akwai hadisi daga abdul karim ibn abil mukhariq yake cewa min kalamin nubuwa daga cikin zancen annabta izalim tastahi fasna amashi tambaka jin kumi aikata abinda kaga dama wa yace wa wad'ul yadaini ihdahuma ala al-ukhra fi salati aza hannuwa dayan su cikin daya cikin sallah tad'ul yumna ala al-yusra ka aza dama bisa hagum yace wa ta'jilul fidri daga gaggota bude baki da kuma jinkirin sahur Abu Umar yake cewa tad'ul yumna ala al-yusra min kalam Malik azada mu bisa hagum zancan Malik ne inji al-Hafiz Abu Umar ibn Abdul Bar yace wa hadha tarjahazi tarjama wannan tarjama wa dalilu wa tafsir da dalilin da tafsiri sarihin kirara ne fi anna mazhabuhu cewa mazhabun al-Imam Malik shine wad'ul yumna ala al-yusra az hannun dama bisa hagum cikin sallah Abu Hatim ibn Hibban al-Busti ya rawato cikin sahihin shi yake cewa har zuwa sanadi ga Ibn Abbas yake cewa inna ma'ashirul anbiya mu taran annabawa an umarce mu mu gaggauta bude ba mu jinkirta sahur mu gaggauta bude baki wa annum suka bi aymanina ala shama'ilina fi salatina mu aza daman mu bisa hagu mukin mu cikin sallolin mu akwai wani littafi guda wanda wani yin shojin safha 200 ce wanda ke nuna cewa hakikanin mazhabin al-Imam Malik shine wad'ul yumna ala al-yusra ba irsal ba sadlu ba yini asalin mazhabin al-Imam Malik dan saboda yayi a cikin muwadda da cikin wannan kinshi ya kulla babe guda kuma ya kawo hadisin wannan da Annabi alayhi salatu wasallam ya nuna haka mun san ko Malik yadda yake da biyayya da hadisai hadisi na 724 al-Imam yake cewa hadathana Usman ibn Abi Shayba akhbarana Sharik an Asim ibn Kulayb an abihi an Awail ibn Hujr yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayi naftata salata lokacin da ya bude sallah rafa'a yadayhi ya daga hannun shi hiyala uzunahi dabara da kunnuwan shi kaga can baya mun ga dabara da kafadu nan kuma dabara da kunnuwa kamar yadda mun yi taujihin bayani qala yake cewa summa ataytu musannan nazo musu fara'aituhum naggan su yarfa'una aydihum suna dago da hannunsu ila sudurihim zuwa ga kirjinsu fifth tahi salatu wajen buda sallah wa alaihim baranisun aksiya suna tare da barmushiya manyan riguna ko suna tare da malullubin su abun ruha lan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.